Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustafa Sokoto da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau talata 11 ga watan 4 na shekarar 2017 a shirinmu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin kasar Ghana ta kudura aniyar ci gaba da yaki da masu haƙar ma'adinai ta barauniyar hanya Za kuma ku ji abin da wani dan majalisa da wani masani a harkar shari'a ke cewa game da kudirin yin dokar amfani da kudaden da aka bari a banki fiye da shekaru 10 ba tare da masu susun taba su ba hakan zai ba gwamnati damar yin amfani da kudaden dan yin wasu ayyukan raya al'umma shin ko kun san cewa idan mutum ya ajiye kudinsa a banki fiye da shekaru 10 ba tare da ya waiwaye su ba za su koma hannun bankin Najeriya Hakan yasa ƴan majalisar dokokin Najeriya suka gabatar da kudirin yin wannan dokar. Shin menene ra'ayinku akan wannan batun? Abinda muke so mu ji daga gare ku kenan. Sai a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Muna kuma tafa da labaran wasanni daga Jamhuriyar Niger, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a muna fatar ku ne lafiya kamar yadda muke a nan Washington DC. Amurka ta ce sam bata yarda da hujjar da Russia ta gabatar a yau Talata ba cewa wai makamin gubar sarin din nan da aka yi amfani da shi wajen kai hari a Syria amma kun jiya an samu asali ne ko kuma ya samu asali ne daga ma'ajiyar makamai ta wani filin jirgin sama da ke hannun dakarun 'yan tawayen Syria din da kuma cewa wai ba sojan Syria ne da gangan suka kai harin ba. Jami'an hukumar tsaro ta Amurka a hirar da suka yi da manema labarai yau a fadar ta White House a shugaban Amurka din sun zargi Russia wacce babbar kawar shugaban Syria Bashar al-Assad ce da laifin neman boye gaskiya dangane da wannan harin. Haka kuma jami'an sun ce ita ma Syria ba ta faɗan gaskiya har yanzu game da makamanta masu guba da take da su duk da yarjejeniyar da aka cimma tun shekarar 2013 da ke cewa ta kokwance makaman.
Kakakin fadar White House ta shugaban Amurka Sean Spicer ya ce shugaba Donald Trump ya ga hoton bidiyo na abin da ya kira abin damuwa wanda ya faru a cikin wani jirgin fasinja na kamfanin jiragen United inda aka ga ana jan wani mutum a ƙasa ana ƙoƙarin fitar da shi daga cikin jirgin. Wannan hoton tun sadda ya afka cikin hurumin duniyar gizo mutane ke ta bayyana ra'ayoyinsu na jan haushi akan abin da aka nuna. Shine a yau Spicer yake gayawa manema labarai cewa abin da ya faru ba daɗi amma ba abin da ke buƙatar samun martani daga gwamnatin tarayya bane. Yayin da wannan ke faruwa ne shugaban kamfanin United Airlines Oscar Munoz ya sake jaddada goyen bayansa ga matakin da ma'aikatansa suka ɗauka akan wannan fasinjan. Wannan al'amarin dai ya faru ne a lokacin da masu jirgin suka nemi fasinjojin jirgin su bada kujerunsu saboda an bada kujeru ga yawan matafiyan da suka fi karfin jirgin. Da yake kowa ya ki bada kujerarsa, sai masu jirgin suka zaɓi mutane hudu don karɓar kujerunsu amma ɗayan sai ya ki. Wanda ya kin ne aka sa ma'aikatan tsaro suka zo suka yi kokarin ficewa da shi da karfin tsiya.
To muna ba ku labaran duniya daga Washington a sashen sanin murya Amurka. Ta wani bangare kuma yau Talatan nan shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa cewa Koriya ta Arewa fa tana neman rigima muddin ta ce za ta ci gaba da kokarinta na kera makamin nukiliya har ma ya ƙara da yin kira akan China da ta tsawata wa ita Koriya din. A cikin kalaman da ya rubuta a dandalinsa na Twitter, Trump ya ce zai yi kyau idan China ta taimaka mana wajen shawo kan wannan matsalar, idan kuma ba ta yi ba, to mu za mu magance matsalar da kanmu. Sai dai Trump bai fayyace ainihin irin matakan da Amurka za ta ɗauka wajen warware matsalar ta Koriya ba. Sannan kuma Trump ya ce ya shaida wa ma shugaban China Xi Jinping a taron ƙolin da suka yi a nan Amurka a cikin makon jiya cewa China za ta fi samun damar cin moriyayyar jejjeniyar kai da take neman kulla da Amurka. Idan ta taimaka wajen warware wannan matsalar ta Koriya ta Arewa. China dai ita ce babbar ƙasar da Koriya din ta dogara akan tafe da ku wace ƙasa a duniya, abinda ya sa har cibiyar nazarin harkokin wajen duniya take bayyana China a matsayin ƙasar da Koriya din ta dogara akan ta wajen samun ci gaba a harkokin ta na kasuwanci, makamai har ma da abinci.
India ta ja kunnen makwabciyar ta Pakistan da ta kwana da sanin cewa muddin ita Pakistan ta kuskura ta aiwatar da hukuncin kisan da aka yanke wa wani hafsan sojan ruwa na ƙasar Pakistan da aka zarge shi da laifin leƙen asirin Pakistan din, to wannan zai iya jefa duk wata dangantakar diplomasiya ta ƙasashen biyu a cikin hatsari. A yau ne ministar harkokin wajen India Sushma Swaraj take fadar haka a jawabin da ta yi a cikin majalisar dattawan ƙasar jim kadan bayan da 'yan majalisar suka dage sai an yi adalci akan wannan. Ba inda mai suna Kulban Son Jadhav, wanda aka tuhume shi da laifin leƙen asirin ƙasa a can Pakistan, amma wanda India ta nace akan bai aikata laifin ba. Ko a yau gwamnatin Pakistan ta sake jaddada hujjar yanke hukuncin akan wannan sojan na India, ta kuma yi watsi da cewa hukuncin yana matsayin kisan kai kamar yadda su hukumomin India wan ke fada. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da ƙasar Ghana, inda gwamnatin ƙasar ta kudura aniyar ɗaukan matakai na takawa masu haƙar ma'adinai ta barauniyar hanya burki, saboda irin barazanar da wannan sana'ar ke yi ga muhalli a daidai lokacin da 'yan ƙasar China su kuma suke taka tasa rawar a wannan sana'ar. Abokin aikina Baba Yakubu Makiri ya haɗa mana wannan rahoton.
The anti-Galamsey campaign is on. Government has shown that it has the will and the capacity to stamp it out. President Akufo-Addo has said that he wants to be seen as the president.
Ana ci gaba da yaki da haƙar ma'adinai. Gwamnati ta nuna himmanta a wannan yaki, kuma shugaban ƙasa Akufo-Addo ya nuna yana son ya kawo ƙarshen wannan abu. Kuma za mu ci gaba da tsari da muka yi ga wannan yakin. Ministan yada labarai Mustapha Hamid ke dan yake bayani akan yaki da gwamnati ta kaddamar akan masu haƙar zinari ta barauniyar hanya. Haƙar ma'adinai ta barauniyar hanya da ake kira Galamsey a Ghana yana ci gaba da zama babban kalubale a ƙasar, kuma yana lalata filayen noma. Masu wannan aiki suna amfani da sinadarai a cikin ruwa da mutane da dabbobi ke amfani da su, wanda a cewar masana harkokin muhalli suka ce muggan sinadarai da ake amfani da su wurin haƙar zinari zai kai ga haifar da mummunan fari a ƙasar. Ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane sun yi kira ga gwamnati da ta tashi haika akan wannan abu, wanda hakan ne ya yi sanadiyar yaƙi da gwamnati ta fara na kawo ƙarshen wannan lamari tsakanin watanni uku. Mutanen ƙasar China suna taka muhimmiyar rawa a wannan sana'ar ta haƙar zinari ta barauniyar hanya, kuma hakan ya yi sanadiyar mayar da 'yan China da dama zuwa ƙasarsu wadda aka same su a wannan sana'ar. A wata wasiƙa da ake zato ta fito ne daga ofishin jakadancin China a birnin Accra ta ake wa gwamnati a ranar Litinin na cewar hukumomin ƙasar su ja kunnen kafofin 'yan jarida bisa ga yanda suke ɓata sunan mutanen China akan wannan sana'a, in ba haka ba wannan abu zai iya yin mummunan tasiri akan alaƙar ƙasashen biyu. Da yake tsokaci akan wannan wasiƙar da ta fito daga ofishin jakadancin China a birnin Accra, ministan yada labarai Mustapha Hamid cewa yayi.
This matter is about the future of this country, and therefore the Chinese threats or whatever doesn't bother me at all. It's okay for them to also be seen.
Yake wannan batu ne na rayuwar ƙasar Ghana ta wata rana, don haka barazana da China take yi bai shafe ni ba. Ya ce ba komai bane su faɗi ra'ayinsu ga wannan abu. Idan ka duba wani bangare zaka ga cewar da a ce a can ƙasar China ne wani ɗan gane ke irin wannan aika-aikan, su kuma 'yan China za su nemi sanin wani irin mataki gwamnatinsu za ta ɗauka. Su kuwa masu wannan sana'ar haƙar ma'adinai ta barauniyar hanya suna barazana ne suna cewar. Mun zaɓe ka don ka taimaka mana, don haka idan ka samu mulki ka ce za ka kashe mana aiki, to ka sani zaɓenka da muka yi shekaru huɗu na nan tafe kuma ta faru ta ƙare.
Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri. Kamar yadda kuka ji a shirinmu na rana, Majalisar Dokokin Najeriya na ƙoƙarin yin dokar da za ta ba gwamnati damar yin amfani da kuɗaɗen da aka ajiye a banki fiye da shekaru goma ba tare da masu susun waiwaye su ba. Wasu na ganin wannan kamar tauye haƙoƙin jama'a ne ake neman yi. To ko me masana harkar shari'a da 'yan majalisar ke cewa? Za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da Nasiru Adamu Alhikaya ya haɗa mana.
kudirin ɗibar kuɗin da aka jibge a bankuna da wa'imma masu kuɗin sun mutu ko ko sun fita batunsu don yin ayyukan gwamnati masu muhimmanci da a yanzu ya kai karatu na biyu a gaban majalisar dattawan Najeriya na samun goyon bayan fitattun 'yan majalisar.
Mr. President, my decision to leave the Labour Party for the APC is supported by the leaders and constituents of my.
Nan ma Senator Omo Agege ne daga jihar Delta wanda ya kawo kudarin yayin da yake sanar da ficewa daga jam'iyyar adawa ta Labour zuwa APC mai mulki.
Absolute support for the APC federal government led by President Muhammadu.
Agege ya ce zai yi du'a mai yiwuwa wajen kawo kudurori da za su taimaki gwamnatin Buhari da ke alwashin kawo gyara a yadda lamura suka tabarbare a Najeriya. Senator ya ce akwai fiye da naira trillion 3 da aka jibge a bankunan Najeriya. Da masu su ba sa batunsu ko kuma rai ya yi halinsa. Don haka ya ce duk kuɗin da suka shekara goma ba wanda ya taɓa su sun zama tamkar ba mai su, kuma gwamnati za ta yi amfani da su wajen gyara hanyoyi da samar da lantarki da sauransu. Alabashi masu kuɗin na gaskiya suka bayyana za a iya biyan su a matsayin lamuni da ruwa mai araha na kashi 1.5 cikin 100. Sanata Kabiru Marafa ya mara wa ƙudurin baya.
Ni dai gaskiya a gani na duk da yake ba masani bane ni akan harkokin kuɗi, amma wannan wani abu ne wanda ya kamata a bashi goyon baya. La'akari da wannan kuɗaɗe su kansu ga bankuna ai ba a gasa ba, suna mai maganan kuɗi suna a jane, amma ai su bankuna suna amfani da kuɗaɗe. To maimakon bankuna sai amfani da kuɗe dan mutanen da watakila sun mutu a wasu gumba a san inda suke ba, me zai hana gwamnati amfani da su domin a ciyar da al'umma gaba? La'akari da irin halin da mutane suke ciki yanzu, duk abin da za a yi a taimaka ma jama'a ni ina ganin abu ne wanda ya kamata su kanta Najeriya ya goyi bayan shi. To ni gaskiya na goyi bayan wannan kuduri, kuma idan magana ta taso babu shakka zan goya ma wannan magana baya, cewa gwamnati ya amfani da wannan kuɗi ya yi mutane aiki, idan masu din sun zo wallahi alhamdu sai a yi masu adil da ya kamata a yi.
Masanin shari'a Barista Zubairu na Mama ya ce kudirin bai saba wa doka ba, matukar dai aka yi amfani da shi ta hanyar da ta dace.
Lallai idan har aka samu kuɗi a banki a ajiye, mai shi kafa tahowa ya amfani da kuɗin har ya wuce wa'adin lokaci da doka ta Canada, ko ba a san meye kuɗin ba, doka ta yarda da wannan kuɗi ya zama na gwamnati don aiwa talakawa da al'umma aiki da shi. Saboda akasarin waɗannan kuɗaɗe ko masu irin waɗannan kuɗaɗe da ba sa zuwa gaba gaɗi su yi amfani da kuɗaɗensu, ta yiwu an san waɗannan kuɗaɗe ne daga ta haramtattun hanya, so kasa samun ƙarfin zuciyan fitowa ga dangana su amfani da kuɗin.
Idan ma mutanen nan ba sa raye ne suna da magada waɗanda ya kamata su zo su ɗau waɗannan kuɗaɗen, zai iya yiwuwa a shiga haƙƙin waɗannan mutanen.
Idan na magada ne wannan abu ne daban, akwai shari'ar doka ta Canada wadda za a sanar da hukumar banki a yiwu takarda daga kotu, cewa idan mutum ya rasu ne ya bar magada ga sharuɗa da magada za su cika don iya samun wannan kuɗi su amfani da shi.
Zuwa yanzu dai rahotanni sun nuna jami'an bankuna na sukar wannan ƙudurin, da ba mamaki ka iya zama kancal ga yadda suke sarrafa irin waɗannan kuɗin. Nasira da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasira Adamu El Hekaya. Shin ko kun san cewa idan ka ajiye kuɗinka a banki fiye da shekara 10 baka waiwaye su ba za su koma hannun babban bankin Najeriya? Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ƙoƙarin da 'yan majalisar dokokin Najeriya ke yi na yin dokar da za ta ba gwamnati damar yin amfani da irin waɗannan kuɗaɗen don ciyar da al'umma gaba. Shin ya kuke ganin wannan batun? Sai a kira a bayyana ra'ayi.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Mun sami kira na farko daga Nasarawa.
Assalamu alaikum, sunana Shafale Kafin Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa. Malama Maryam barka da yi.
Barka ka dai Malam Shafale, mai cece gudunmuwarka yau?
Malama Maryam, wannan na ga kaman alamun fa na ji daɗin wannan magana, saboda dalili kuwa kam ai muna da mutane da yawa a wannan ƙasa namu Najeriya waɗanda suke da kuɗi ma'udan kuɗi. Ko da ai Ubangiji ma ya ce in kana zaune da makoci kana da kuɗi a jirgi a ɗaki, ya kamata ka fidda kuɗin nan ka taimaka wa makocin kan ka gan shi na cikin halin yunwa. To saboda haka har in muddin wannan abun da gwamnatin Najeriya take son ta yi, in dai zai kawo cin gaban talaka a wannan kasa namu Najeriya. To a gaskiya bisabilillahi mu mun goyi bayan wannan abun 100%. Allah ya taimake su kuma Allah ya ba su sa'a san wannan lamari. Da fatan za ku tashi lafiya, Allah ya tabbatar da alheri. Nagode.
Amin Mallam Shafale. Yanzu kuma bari mu je Edo.
Hello,
da wa muke magana daga Edo?
Kina magana da Muhammad Bello daga Auti Edo State.
To Mallam Muhammad, muna jin ka.
To gaskiyar lamari fi sabilillahi wa rasulihi, wannan al'amari da ƴan majalisu suka ce za su ɗau mataki a kai, ina ba da goyon baya 100%, domin waɗannan azzalumai ne sun saci kuɗin mutane, sun je sun ajiye talakawa na fama da wahala a Najeriya.
To amma Mallam Muhammad, ai ba kuɗin sata bane ba kadai ke cikin irin waɗannan bankuna, akwai na bayan Allah ma waɗanda wasu sun mutu ma ne, wasu kuma sun dai ajiye su ne kawai.
To ba mamaki ana iya samun haka nan kan, amma domin Allah fi sabilillahi wa rasuli, idan mutumin da ya ajiye kuɗi ya wuce shekara 10 bai waiwaya su ba, ai domin Allah, to gaskiya bai damu da kuɗin ba.
To Mallam Muhammad Bello kenan, mun gode da ra'ayinka. Har yanzu dai muna da sauran lokaci, muna so ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku. Shin ya kuke ganin wannan kokarin da Majalisar Dokokin Najeriya ke yi na neman yin wannan dokar da za ta ba gwamnati damar yin amfani da kuɗaɗen da aka ajiye a banki na lokaci mai tsawo? Mun samu kira daga Nasarawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Muhammad Awal daga Nasarawa.
To Mallam Muhammad Awal, muna jin ka.
Wato wannan al'amari gaskiya ne, amma kuma za a yi ai adalci. Saboda duk wanda yake da kuɗi a banki an san shi, inda yanzu akwai account da foto da komai. To amma gaskiyar magana, mutum ya je kuɗi shekara 10. To gaskiya ga Allah, a taimakawa 'yan Najeriya da wannan kuɗin.
To Mallam Muhammad Awal, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
Alhaji Musa, kana lafiya?
Lafiya. Salamu Maryam Dauda, barka da aiki.
Barka ka dai. To micece gudunmuwarka yau?
To kin san Hausawa sun ce ra'ayi riga.
Haka.
Yawwa, ni a nawa ra'ayin ban ga dalilin da za a ce idan na ajiye kuɗi na a banki na shekara 7, shekara 10, a ce za a ɗauka a rabarwa ko a yi wani harka da shi na gwamnati ba. Irin kuɗaɗen da ake karɓowa hannun 'yan siyasa waɗanda suke ajiyewa, ko kuma da ake kwatowa a hannun su waɗannan 'yan maguda yake kwatowa, me zai hana 'yan majalisar su ba da dama aiwatar da shi, aiwatar da kawo aiki a Najeriya? Amma sai kuɗin da ɗan kasuwa ka ajiye kuɗinka shekara 10, yanzu misali ni ba da damar da zan ajiye kuɗi a banki shekara 10 kenan, sai a ce za a ɗauka aiwatar da shi? Gaskiya ni dai ba na cikin wannan wanda suka ba da damar ko kuma goyon baya akan wannan ƙuduri na wannan gwamnati. Gaskiya wannan bai dace ba, idan aka yi haka an cutar da 'yan ƙasa, an zalunce su.
To Alhaji Musa Garo daga Kaduna, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je garin Dukku, Katsina.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Sai kuna tare da Muhammad Bello, sabon da zata daga Katsina, Najeriya.
To Mallam Muhammad Bello, kana lafiya? Menene ra'ayinka?
Lafiya. Allah Hajji Maryam, gaskiya ra'ayina bai kamata ba a ce ɗan kasuwa ko manomi ko kuma mai wata harka ya aje kuɗin shi sun shekara 10 a ce wai za a ɗauka a kobetin manufai ai wani abin shi. A'a, kamata ai wasu kuɗin ba su a zuwa, dole ka rika aje su a banki. Dan ba su a zuwa gida yanayin da muke ciki a Najeriya yanzu.
To Mallam Muhammad Bello, mu ma mun gode. Yanzu kuma bari mu je Ondo.
Salamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum assalam Mallam, da Allah ka dan rage sautin radion ka.
Kira magana ne da Aliyu Abubakar.
To Mallam Aliyu Abubakar, muna jin ka. Mallam Aliyu Abubakar, kana kan layi, kana tare da mu?
Ina tare da ku, ina jinki insha Allah.
Yawwa, to muna jin ka. Menene ra'ayinka?
To ne ra'ayina kan wannan, ni gani nake shekara 10 mata yi yawa.
Kaji kuma.
Wallahi ta yi yawa. Kamata yi a dawo da yi shekara 7 ko shekara 5. Dukkan waɗanda suka je irin waɗannan kuɗaɗen. In dai ba su yi amfani da shi ba, kawai a fito da shi aiwa talakawa aiki.
To idan kamar kuɗin marayu ne fa?
To sai a yi bincike a san inda marayun suke a ba su haƙƙinsu. Bincike ya kamata a yi. Idan na marayu ne sai a yi bincike a fito da shi a ba su haƙƙinsu duk inda suke.
To Mallam Aliyu Abubakar kenan daga Ondo mun gode, yanzu kuma bari mu koma jihar Edo.
Muna magana da Dahiru Sale Borno State Martelo Golfo mai hudu ke da zama na Edo State.
To Mallam Dahiru, mai cicce gudunmuwar ka, muna jan ka.
Gaskiya in dai haka ya ka ba aiwa talakawa da sauran attajirai adalci ba.
Me yasa ka ce haka?
Abin da ya sa nake hakan, kuɗin da ake kwasowa wurin ɗan siyasa wanda kwanan nan muna jin manya-manyan kuɗaɗen ne, haka mata da su za a yi wannan aiki.
Na'am.
Amma in dai har aka yi haka to ba mana adalci ba, saboda kuɗi.
To Mallam Dahiru, mun so mu ji ƙarin bayani daga gare ka, amma kuma wayar ka ta tsinke, kuma ma dai lokaci ya ɗaga mana hannu, don haka za mu dakata a nan, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sake ba ku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, agogonmu na cewa ƙarfe 4:50. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da shugaban hukumar ƙwallon ƙafa na ƙasar Guinea Conakry da ake ce ma Fegifoot mai suna Antonio Suare, wanda ya yi bayanin cewa zai kare shiryar da wasannin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka na shekara ta 2023 wanda hukumar ƙwallon ƙafa ta CAF ko kuma CAF ta baiwa ƙasarsa. Wannan ko bayan irin mummunar sukar da ɗan ƙasar Zimbabwe Philip Chiengua cewa da shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasashen kudancin nahiyar Afirka ko zafa ya yi a ranar 8 ga watan Abrilu da ya gabata, inda ya nuna rashin amincewarsa da miƙama ƙasar Kamaru a shekarar 2019 da kuma Cote d'Ivoire a shekarar 2021 da ƙasar Guinea Conakry a shekarar 2023 shiryar da wasannin ƙwallon ƙafa na ƙasashen nahiyar Afirka. Sai dai ce shugaban hukumar ƙwallon ƙafar ta ƙasar Guinea Antonio Suare a lokacin da yake mayar da martani ya ce shugaban hukumomin ƙwallon ƙafa na kozafa na kudancin Afirka ya kamata ya binciki tarihi, tunda wannan ƙasashe da dama ne suka samu damar shirya wasannin ƙwallon ƙafa a wannan yanki, yayin da ƙasar Guinea Conakry da ta samu ƴancin kanta tun shekara ta 1958 ba ta shiryar da wasan ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka ko ɗaya ba zokensu. Tuni dai aka fitar da jadawalin sunayen wasan ƙwallon ƙafa guda 13 nahiyar Afirka da ke bugawa a rukuni na ɗaya na Ligue 1 na ƙasar Faransa, domin lashe a wannan shekara 2017 wannan tukuici na margayi Marc Vivien Foe ɗan ƙasar Kamaru. A dai wannan bajintar ɗan ƙasar Morocco Sofiane Boufal ne ke riƙe da wannan kamben na shekarar ta gabata. Wane ne zai canje shi? Wannan za a sanar da haka a ranar 15 ga watan Mayu ta wannan shekara ta 2017. Waɗanda za su takar a wannan shekarar sun haɗa da Serge Aurier na ƙasar Cote d'Ivoire, sai Younes Belhanda ɗan ƙasar Morocco da Riyad Boudibouz ɗan ƙasar Algeria, sai Farama Diédhiou ɗan ƙasar Senegal da Karla Toko Ekambi ɗan ƙasar Kamaru da François Kamano ɗan ƙasar Guinea, sai Benjamin Moukandjo ɗan ƙasar Kamaru da Steve Mounié ɗan ƙasar Benin, sai Cheikh Ndoye na Senegal da Jean-Michel Seri ɗan ƙasar Cote d'Ivoire, sai Giovanni Sio ɗan ƙasar Cote d'Ivoire da kuma Julio Tavares ɗan ƙasar Cape Verde, sai Steve Yago ɗan ƙasar Burkina Faso. A dai hannu kuwa yau ne karin battle na quarter final na wasannin ƙwallon ƙafa na club-club ɗin da zo kasance zakaruwar ƙasashensu, inda Juventus de Turin ta ƙasar Italia za ta karɓi bakuncin FC Barcelona ta ƙasar Spain, sai Borussia Dortmund ta ƙasar Jamus za ta karɓi bakuncin AS Monaco ta ƙasar Faransa. Ita ko hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Argentina ta kori Edgardo Boza, wanda yake shine mai horar da kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar. Wannan ko ganin cewa kungiyar ta ƙasar Argentina yanzu haka tana matsayi na biyar a yankin America ta Kudu na neman cancantar shiga wasannin ƙwallon ƙafa na shekara 2018 a ƙasar Russia. Sai dai har yanzu shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar ta Argentina Claudio Tapia bai ba da sanarwar ko wane ne zai canji Edgardo Boza ba a wannan mukami na mai horar da ƴan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar.
kasar Argentina. Haruna Mamambago na birnin kwanni sashin Hausa na murya Amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Cewar wata kungiya mai fadakar da jama'a akan matsalolin yunwa da ake kira FuseNet a takaice. A wannan shekara ta 2017 kimanin mutane miliyan 70 ne a cikin kasashe 45 za su buƙaci taimakon gaggawa na abinci. Tsananin fari da rushewar tattalin arziki na cikin kalubaloli da ake huskanta a kasashen, amma su ma tashin hankula manyan matsaloli ne a kasashen. Lallai akwai muhimmanci a fadakar da jama'ar cewa waɗannan kalubaloli mutane ne suka haddasa su, inji Matthew Nims, muƙaddashin darakta a ofishin hukumar bada tallafi ta Amurka ta USAID. Wannan shine abin da ke faruwa a Sudan ta Kudu da Najeriya da kuma Yemen. An ayyana wasu bangarorin Sudan ta Kudu da fama da karancin abinci a ƙarshen watan Fabrairu, a yayin da Najeriya da Yemen kuma ke kan hadarin fadawa cikin irin wannan matsalar. A Sudan ta Kudu, yakin basasar ƙasar da ya barke a cikin watan Disamba shekarar 2013 sakamakon gwagwarmayar shugabanci tsakanin shugaba Salva Kiir da mataimakinsa Riek Machar ya jefa ƙasar cikin yakin basasa. An kiyasta mutane miliyan 5,500 da suka kai kimanin rabin al'umman ƙasar suke huskantar barazanar yunwa sakamakon rikici da mutane suka haddasa. A Najeriya kuma an kiyasta mutane miliyan 5,200 su ne za su huskanci karancin abinci nan da watan Yuni, musamman a wurare da mutane suka rasa gidajensu a jihar Borno. Akwai alamomi masu nuna ana fama da yunwa tun shekarar 2016, kuma al'amarin na ci gaba a wasu sassa na jihar, wanda watakila kungiyoyin bada kayan agaji ba su isa a wurin ba, a cewar Director Nims. Mr. Nims ya ce Amurka ta bada taimako kusan dala miliyan 386 tun shekarar kuɗi ta shekarar 2016 ga mutane da wannan abin ya shafa sakamakon rikice-rikice da ke faruwa a yankin kogin Chadi. Yemen kuwa sama da mutane miliyan 17 suke fama da rashin abinci, wasu miliyan 7 kuma na buƙatar agajin abinci na gaggawa. Daga farkon shekarar kuɗi ta shekarar 2016, gwamnatin Amurka ta bada gudunmuwar dala miliyan 432 na kayan taimako ga Yemen, inji Mr. Nims. A Sudan ta Kudu, Amurka ba ta jira ayyana yunwa a ƙasar kafin ta bada taimako ba, kuma za ta ci gaba da ƙoƙarin biyan manyan buƙatun al'umma don ceto rayuwar jama'ar ƙasar. Amurka ita ce ƙasa da tafi kowace ƙasa a duniya bada tallafi ga Sudan ta Kudu, kuma ta riga ta taimaka mata da dala biliyan 2,100,000,000 tun lokacin fara yaƙi a ƙasar a cikin watan Disamba shekarar 2013. Ya ce Amurka za ta ci gaba da ƙoƙarin bada taimakon agaji ga mabuƙata a duk faɗin duniya a matsayin kyautatawa da kuma cin gajiyar arzikin Amurka kai tsaye. Wannan shine sharhin muryar Amurka na yau, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
To, Maryam, Amurka ta ce san ba ta yarda da hujjar Rasha ba da ta bayar a wucewa wai makamin gubar sarin din nan da aka amfani da shi wajen kai hari a Syria a makon jiya, wai an samo shi ne daga ma'ajiyar makamai ta wani filin jirgin sama wanda yake hannun 'yan tawaye, da kuma cewa su ba sojojin Syria ne suka kai harin da gangan ba. Jami'an hukumar tsaro ta Amurka hidar da suka yi da manema labarai a fadar White House ta shugaban Amurka din sun zargi Rasha, wace babbar kawar shugaban Syria Bashar al-Assad ce da laifin neman ɓoye gaskiya dangane da wannan lamari. Sannan kakakin fadar White House wato Sean Spicer kuma ya ce shugaban Donald Trump ya ga hoton bidiyon abin da ya kira abin damuwan nan da ya faru a cikin wani jirgin fasinja na kamfanin jiragen United Airlines a yau. Wato inda aka ga ana jan wani mutum a ƙasa ana ta ƙoƙarin fitar da shi daga cikin jirgin da ƙasa da ƙarfi.
A nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aliyu Mustafan Sokoto da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyanmu Mr. Franklin Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.